samadi. Lokacin auren ku ayyayi, lokacin auren ku ayyayi. Soyayya yau tirana, soyayya ta tirana, gashi yau kin sama maiya. Auren soyayya da dadi, ba in ma ce soyi. Gaida murya da ankwanta, soyayya ta tirana, auren soyayya muka zo. Loves you twice as much tomorrow. He loves you, that's all I can say. Allah ya yi koba sa so, zamu kai ki gidan kyamar su. Soyayya yau ta yi rana, soyayya ta yi rana, gashi yau kin zama amarya. Yau fa kin san kofa amarya. Amarya ki bi shi soyayya ce ta kai ku wannan rana. Shi fa so akai ga aure, shi ne riba ni ya gani na. Haƙuri da yin biyayya, shi ne sirrin zama da juna. To Allah ya yi, Allah ya yi ko ba sa so, zamu kai ki gidan kyamar su. Soyayya yau ta yi rana, soyayya ta yi rana, gashi yau kin zama amarya. Auren soyayya da daɗi, ba in ma ce soyi. Gaida murya da ankwanta, soyayya ta yi rana, auren soyayya muka zo. Soyayya muka zo. Oh oh yeah yeah. He loves you more than I can say.
He loves you more than I can say.
He loves you twice as much tomorrow. Oh, he loves you, that's all I can say.
He loves you more than I can say.
Haka haka soyayyar ta fara, abu kamar wasa kuduwa, ya bi jini ya rasa tsoka. Soyayya ce, haka haka soyayyar ta fara, abu kamar wasa kuduwa, ya bi jini ya rasa hanta. Soyayya ce, auren soyayya da daɗi, ba in ma ce soyi. Gaida murya da ankwanta, soyayya ta yi rana.